Stessa Susa, kai kai. Susa, kai kai. When I'm at the kai kai, Susa bata. When I'm at the kai kai, Susa bata. When I'm at the hee 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 hee. When I'm at the hee 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 hee. When I'm at the kai kai, Susa bata. When I'm at the kai kai, Susa bata. When I'm at the hee 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 hee. When I'm at the hee 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 hee. When I'm at the kai kai, Susa bata. Anu ya sa ya mosa mata. Katon banda ya kula mata. Babban sanda ya rapka mata. Mugu miyau ya tufa mata. Mugu ayaki ya busa mata. Ya sa mata kai ya suse mata. Alshin maciji ya kwapsa mata. Likita zo ka duba mata. Gayu sun kisu tausaya mata. Sun caccaka mata. Har sun kumbura mata. Wena mata kai ka susa mata. Yana mata kai ka susa mata. Wena mata hi 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 hi. Yana mata he 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 he. Da dwaci komai ya shige ta tana ihuwa ma ba wanda ya fabe ta abincin ta sun ci kuma suka zage ta subhanallah mata no mata no mata no mata ga wata mai nono ga wata mai nono mata no mata no mata no mata ga wata mai kaya wena mata kai ka susa mata yana mata kai ka susa mata.